Fire duka duka.
To God.
What's on the mind?
Boda. Obama ways ever in Ersa. Nace bana so gabon ta ganni ta dan kasa nace mata ban so sai yaran tauraro ne yaran tauraro ne yaran tauraro ne ai yaran tauraro ne kau daro ne yaran kau daro ne kau daro ne yaran kau daro ne
jiya jiya niki ta kola ni Rihanna ta ganni ta pola ni Drake ya bini ya pasta ni Jazzy ya ganshi ya lakani I'm a pire to guys who watani Maria Carey tabini ta ID tabini ta AB tabini ta TikTok tabini ta WhatsApp tabini ta email tabini Twitter ta chemuli tuga tiruwa geja You better run the X1 kauche neja mkauche neja
Obama waize bany ersa Nache banaso Gabon ta gani ta dankasa Nache matavanso Hey, yaren toraro ni Yaren toraro ni Yaren toraro ni Hey Yaran tauraro ne, kau tauraro ne, yaran kau tauraro ne, kau tauraro ne, yaran kau tauraro ne. Biki si she mata na fingin wani henga with the daddy speaking too many cause my phone is ringing damn shit you of course I'm boring. Kudi da yawa muke ta kwata ka pull up in the Benz ku masa hauja ka ce maka haufa baba jata kar ka barta da hisba su kama ta ka da wuta in ta mace a kara wata saka kina kasa kasa na shiga na fasa the guy is bitter penal bitter and I'm a iron pen
Obama wai zai ban yarsa nace bana so gabon ta ganni ta dan kasa nace mata ban so kai yaran tauraro ne yaran tauraro ne yaran tauraro ne ai yaran tauraro ne kau tauraro ne yaran kau tauraro ne kau tauraro ne yaran kau tauraro ne Obama wai zai ban yarsa nace bana so gabon ta ganni ta dan kasa nace mata ban so kai yaran tauraro ne yaran tauraro ne yaran tauraro ne ai yaran tauraro ne kau tauraro ne yaran kau tauraro ne kau tauraro ne yaran kau tauraro ne
Producer on that beat, Megan.